To yau dan dali bakoncin wa muka samu?
Ya sunana Muhammad Shehu, ana kirana da Maddox Tower Black Boy.
To in kenan taka da tsayi. Kai a mawakan wanne wacce kake yi?
Eh ina yin hip hop da party jam haka da R&B.
Wane ne party jam?
Wanda ake rawa haka
a wajen party?
Eh
to kace kai DJ ne.
Ha ba dai DJ bane, kawai dai akwai waƙoƙin da kin san ana yin su na hip hop wanda ba su yi ai rawa akan su ba. To ni kuma ina yin both side duka. Bin ina yi.
Wa ya koya maka waka?
Gaskiya dai abin da yasa na koyi waka yawan jin waƙoƙi ne shine ban sha'awar nema na fara yi. Abin da yasa kenan.
Muna zancen shekara nawa?
Eh gaskiya tun ina SS1 haka. Tun at least 2012.
Me yake taka?
Maddox.
Maddox.
So Black Boy ba.
Maddox, idan aka ce Maddox, da wace waka ne sauraro ya san ka?
Eh gaskiya dai akwai waka da nayi a shekarar nan mai suna Tantiri.
Tantiri.
Eh saboda yawanci kamar a kaina nayi ta da tarihin rayuwa ta, saboda idan aka ga mutum yana yi waka yawanci saboda dressing din shi da aski da waye, sai ya dinga cewa ya lalace waye.
Da aka yi mata suna Tantiri.
Eh to da nayi wakar Tantiri irin sai nake nuna cewa shi fa mai yin waka ba wai lalle bane Tantiri ne. Kawai bi a daina ce mun Tantiri, ni ba Tantiri ba ne.
A rera mana haka ake ce maka Tantiri? Ana ce maka Tantiri ne?
Yawanci ana ce mun Tantiri saboda kin san yanayin al'adar mu ta Hausa, irin mutum yana sa manyan kaya to kai ka zo kana dan sa crazy jeans, kana aski saboda culture din hip hop, kana dan canza kalan gashinka, sai a fara wannan yaron Tantiri ne ya lalace waye.
A rera mana kaɗan
mu je. Eh to waƙar da nake cewa they call me Tantiri, they call me Tantiri, I'm not a Tantiri, sun ce mun Tantiri, sun ce mun Tantiri, I'm not a Tantiri, chorus din kenan. Sai kuma verse din wanda yake cewa cin kare babu babbaka, Allah ya riga ya kawo mini daukaka, duk wanda muke so mu taka mu taka, kaf cikin su kun zafani ne a taka, da na fara sai ka ji fata fata, nuna ni suke like an ga wata fire flows baran wuta, mu kashe mu raya farin tabbata.
To wanne ne party, menene kace?
Okay, party jams waka ne irin wanda zaka yi rawa haka.
Ka rera mana ne party jams a rera mana
wannan. Yeah, party jams akwai yanzu kin ga this year 2018 akwai rawar da ake yayi mai suna Shaku. So na yi wata waka sunanta ma Shaku.
A rera mana.
Oya Shaku, awoyo Shaku, awoti mi Shaku,
mi
Shaku Shaku. Eh ba jin yarbanci bane kin gani, na tsona na yi wani dan tunani ne saboda mutanen mu nan yawanci hankalin su ya dan karkata kansu Olamide waye waye. Shine to ni ina da friends yaba irin to da zan waka shi Allah ka tambaya me wannan kara me wannan.
Ko shi inda kake fadar sa kaman da mun ka iya yaran?
Eh to ai gaskiya da aka gaya mun sai da ne wajen wata daya biyu sai da na bari abin ya bi baki na saboda I want it to be professional sai a zo a ce na cops irin matsayin mutun na wanda
yake. Wani irin sakonni kake isarwa?
Eh gaskiya ni sakonnin da nake isarwa yawanci abin da nake so idan a gida mutum ya taso yana waka, kar a kiba shi karfin gwiwa sai dai in an ga kamar baya faɗan abin da bai kamata ba ne. Yawanci muna samun wasu matsaloli wanda idan mutum yana da talent a goya mai baya akan abin da yake, ba san yanda mutum zai iya zama ba. Kawai ni abin da nake so in yi fasin shu kenan.
Ka al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta tsaye mace muna amshi ko baiti ya rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kamata a kawai salula ko apple ko laptop. Idan muka ta tsaye ka za ka iya muna amshi ko baiti ko ko za ka sha kayi. Freestyle.
Ayi to is possible.
To ayi.
Oh VOA.
Hey, Voice of America.
Okay, let's go. The freestyle. Sounds like, VOA. Voice of America, you should listen to this program because this program is so good. Hip hop artists like us, we need help, and this program is helping us every day, every night. No, serious, I use for the VOE, as in that it's about helping artists and the rest. So that's the main point, that's what we need. And then you're pushing them, that's it.
Daga Kano a Nigeria.